Shopping so young, shopping so young.
Soyayya kin ji malamata, zan da daudar sike amince ni dalibi ne.